Double flows. No noise. Ranka she dead. Kuje ranka mata dead. Ranka she dead. Kuje ranka mata dead. Alkali hip hop.
Rankesh dede, rankesh dede.
Nare kami.
Rankesh dede, rankesh dede.
Alkali hip hop.
Rankesh dede, rankesh dede.
Iswade kami. Bana kida namar illa, matarsa tana ida. Kumar salati goma goma dan namar kisan gilla. Lekova na basu kafa na JUS mada kafa na sa Tupac de bikine. Suji kamar suna kasa, suji kamar sumakara. Suji kara rap di muka man awani sinka kata. Sinka kata. Na saka fa, na jaga ba, na tu saka na akasa. Na saka dubani mutane daga hana yesu tapa. Me ya jawo zazabi kuma idan ba tuta ba. Shoot up with a bell up in the gun papa. Dem start running, dem start wa 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 wa. Ne duk wanda yake gudu ya lalpe wa ya ci. Mu kan ba jaba ya ko idan mu za a sawa ya ci. Sai farautar mu ta kai ga muna iya kama zaki. Za mu dawo gida mu ci gaye har mu saka baji.
Rankesh dede, rankesh dede.
Alkali hip hop.
Rankesh dede, rankesh dede.
Nare kami.
Rankesh dede, rankesh dede.
Alkali hip hop.
Rankesh dede, rankesh dede.
Iswada na taba tare jirgin sama daga bade ne sai re ne win da kafa de wai wasu suna jin mamakin yanda abubuwan gaske ta faruwa abubuwan gaske ta karuwa abubuwan gaske ta jaruwa yanzu ambaliyar rap nake sake musu kullum kamar dan garuwa rap for peace. So I got this melody, count in the keys, I know in a little beat. I'm gonna shoot that big top, tell a girlfriend I'm not in need of. Cause every day she coming to my way always, so she's looking for her link up. She had wanna fuck with me, she had wanna show me her pink up. It wasn't been on, easy, a nigga get up. If easy, idan kan jira ban dawo yanka ba then I was a little bit busy. Dan yanzu abun namu babu sauki miyan taushe muke ci babu yauki. To maya za a yi jaki ya ce zai dibi kayan amala in banda kauri da kuma nema ma kai rigima da fashe fashe da kashe kashe da kuma gaggawan zuwa girbe amfani bayan dashe. Ai sai ka nome ka girbe ka tsine ka kaiwa mai injin ya sirfe ya nike ya sa abu ya like ya shigar gida ya rufe sannan ka ci amfanin ka dan karya rube dan karya rube. Na kama na rike na tike inda ba a bi na sige ina ambaliyar ruwan flows duk jikina ya jike muna sa su daure kansu kamar raguna a tike
kamar raguna a tike kamar rankesh dede,
alkali hip hop.
Rankesh dede, rankesh dede.
Nare kami.
Rankesh dede, rankesh dede.
Alkali hip hop.
Rankesh dede, rankesh dede.
Iswade kami.
On the mix. You're straight.